littafi na uku za mu shiri kitabul adab. Kitabul adab shafi na 215. littafin tariqus salihin ila rabbil alamin 215. malai ce fadlul haya, wannan babi zai yi magana ne akan fulalar jin kunya, fulalar kunya, an gane ko? Fulalar kunya, an ga wajen? Malai ya ce fafi sahihaini, ya zo cikin Bukhari da Muslim an Abdullahi ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yake lalle annabi alaihi salatu wassalam marra ala rajulin min al-ansari, ya wuce ta wajen wani mutum daga cikin mutanen Madina, wa huwa ya'idhu akahu fil haya, sai dai lokacin da annabi yake a lokacin da wannan mutum yake wa dan uwansa wa'azi akan kunya, gani ko? Yana ma dan uwansa nasiha akan kunya. Fa qala rasulullahi sallama, sai annabi yake cewa da'ahu kale shi, inna al-haya'a min al-iman, ai kunya tana daga cikin imani, mutum ya zamanto mai kunya, alamar imani ga mutum ya zamanto yana da kunya, gane ko? Na'am. Wa fi sahihaini, da zo dai har yanzu cikin Bukhari da Muslim an Imran ibn Husayn daga Imran dan Husayn, Allah ya kara masa yadda, qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, yace annabi alaihi salatu wassalam yace al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, wato kunya ba ta zuwa da komai sai alkhairi, wato idan mutum ya zamanto mai kunya ne to alkhairi ne kasantuwarsa mai kunya da. Ina fata muna fahimta. Dan adam za ku ga ana yaba masa, an gane ko? Tsakanin namiji da mace, duk wanda ya samu wani rabo a kunya to yakan samu yabo a wannan, daga cikin yabon shi a ce kai wani kuma ga kunya, ko wacce a ce ga kunya ko? Ina fata muna fahimta. Amma ba taɓa cewa wata wai wacce ga kunya ba kuma a soke ta da wannan kunya, daga alkhairi ne yake zuwa. Wannan hadisin an same shi tare da wani Bushir bin Bishir, suka je wajen wannan Imran dan Husayn din, yake gaya musu wannan hadisin, sai shi wannan din yake cewa kunya din tafi alkhairi a ciki, amma takan zo da rauni. Wani lokaci rauni yake faruwa ga mai kunya, ila wani haƙƙinsa ma sai a jiji masa a sakamakon kunyan da yake ji, sai haƙƙinsa ya kubce, ko ba haka bane? Shi ne Hausawa suke cewa ana barin halal ko dan kunya ko? To irin wannan halal din da ka bashi ai kunya ta zama ka, a waina so ya suka mai shi. Kuma wanda Imran dan Husayn din ya ga girman maganar annabi, yace ya za a in ce maka annabi ya ce kaza, ka rika cewa wai kana kawo min ra'ayinka, ka ce wai kunya akwai rauni, yace ina sani ba na ki bane amma tana da rauni ita kunya, yace in ce maka annabi ya ce kuma ka kawo ra'ayinka. Bayan Allah ta'ala yana cewa inna ma qawlul mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu amina wa adana, kana kamun ra'ayinka, yace to la ukallimuka abadan, yace har abada na daina maka magana, kuma har ya mutu bai kara masa magana ba. Daya saboda kawai ya kawo ra'ayinka a daidai wato maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya kawo ra'ayinsa a daidai maganar manzon Allah. Daga nan sai kuma wani riwayar har ila yau cikin Bukhari da Muslim, Abi Huraira Allah ya kara masa yadda, yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala, yace annabi alaihi salatu wassalam ya ce al-imanu bid'un wa 60 shu'ba, wato imani na da yanki kaso kaso kusan kashi 60 da wani abu. Za ka ce shu'ba kaman categories ne na imani, daga wannan matakai har 60 da wani abu. Ina fata an fahimta. Bid'a kuma daga uku ne, ya yi cewa 63, 64, 65, 67, 68, 69. Ina fata muna fahimta. Bid'a ne, an fahimta? Da Kisra a kan ba'un ɗin bid'un, an fahimta? Yawa. Ya ce wal haya'u kunya shu'batun min al-iman, ita ma kunya mataki ne daga cikin matakan imani. Ina fata kun fahimci wannan cewa na da kunya to ya samu wani rabo a cikin imani. Allah ya azurta mu da kunya. Sai fadlul husnil khuluqi, babu da zai magana akan falalar kyawawan ɗabi'u. Qala Allahu ta'ala, Allah da girma da kuka yana cewa dangane da annabi yake cewa wa innaka la'ala khuluqin 'azim, lalle kai annabi kana ɗabi'u masu girma, manyan ɗabi'u kyawawa. Matsala ta farko a wannan babi, malam yace kazmul ghayz min sifatil muhsinin danne fushi kada mutun ya zaman to mai fada ya zama in dan fata masa yana danna fushin sa to wannan yana daga cikin siffofin masu kyautatawa wanda Allah ta'ala yace masu kyautata wannan kuma Allah yana ba su sakamakon aljanna Allah mai girma da daukaka yana cewa wal kazimin al ghayza su mummunai daga cikin siffofin su sune masu danne fushi domin ya faro magana ne da cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ko wa jannatin ardu has-samawati wal ardu iddat lil muttaqin suwaye muttaqin yace alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i ko sai ce wal kazimin al ghayza da wadanda suke danna fushi duk kan fata musu rai ya kamata su fada ko su duka ko su zagi ko su dauki mataki da fushin wala afina anan nasi da ma su yafe wa mutane su yafe gaisu bayan sun danna fushin kuma sai su yafiya an gane ko Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautayi wato masu kyautatawa Allah ta biyu malam yace husnul khuluqi sababun min asbab dukhulil janna kyawawan dabi'u dalili ne cikin dalilan shiga aljanna malam yace rawat tirmidhi wa qala hasan gharib rawat tirmidhi ya ruwaito hadisi an abi huraira ta qala daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambaya annabi alaihi salatu wassalam an akthari ma yudkhilun nas aljanna cewa waya annabin Allah menene wanda yafi saurin shiga cikin aljanna fi saurin shiga cikin aljanna gane ko cikin sauri qala sai annabi yace taqwallah wa husnul khuluq wato tsoron Allah da kyawawan dabi'u mutum ya zama mai tsoron Allah kuma ya zama dabi'un sa masu kyau ne nan da nan da shiga aljanna wasu'ila ya annabi an akthi ma yudkhilun nas an-nar waytu menene yafi saurin shiga mutane wuta fa qala sai annabi yace al-fammu baki ya furta baki ka ya dagi ya karya ya gulma ya annami manci azara ya wane ne baki dai an ce shinki yanka wuya sannan annabi yace wal furji da kuma furji wato namiji ne ko mace wajen gina sha'awan kansa da uku husnul khuluqi min sifatil ikhyari kyawawan dabi'u na daga cikin siffofi da alamu na zababbun Allah fa fi sahihain da cikin bukhari da muslim an abdullahi ibn amr daga abdullahi dan amr radiyallahu anhuma qal yake cewa lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fahishan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mutum mai fadin maganganu marasa kyau ba shine fahish da fasha wala mutafahishan baya zagi ko bakar magana ko fadin tsaraici wa kana yaqulu har ma annabi yana cewa inna min khiyarikum lallai daga cikin zababbun cikinku zababbu masu kyawawan dabi'u annabi ce ahsanukum akhlaqan su ne masu kyawawan dabi'u wanda suke zababbu ne a cikinku wanda yake da dabi'a mai kyau to yana cikin zababbu a cikin al'umma an gane ko wa rawa ahmad bi sanadin sahih imam ahmad ya rawaito hadisi da sanadi mai kyau an abi huraira qala sami'tu sallama yace naji sami'tu abul qasim yace naji baban qasim النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينا شوا خيركم إسلاما وفي الخير مسلمي أتكنكو هل شي مسلميني أما كما شي لي ما في الخيري النبي صلى الله عليه وسلم أحاسينكم أخلاقا وان لي فيك شوا وان أبيعو إذا فكه إذا كن جاني وشك الكن جاني تو وان لي فيك شوا وان أبيعو شيني مسلم جنسي بجو إنا سو مسلم شيني أفنافو شو تو إنجارة أبيعونا كنا سو ناكي أفنامو تو جارة أبيعونكي kina so nake fi nasu jarar dabi'un ki zama kin fi kowa kyawun dabi'u ana fahimta mas'ala ta hudu wanda kanta zamu tsaya mu'amalatun nasi bil husna yiwa mutane kyakkyawar mu'amala tanfidul li amrin nabi sallallahu alaihi wasallama zartar da umarnin annabi ne annabi ya ce yi musu kyakkyawar mu'amala kuma zai kike in kike bi umarnin annabi fa akwai lada ko babu akwai daraja ko babu duk akwai wadannan rawat tirmidhi wa qala hasan sahih imam tirmidhi ya rawaito hadisi da kuma ce hadisi ne mai kyawu inda ta ce an abi zarr daga abi zarr qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abi zarr ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mini illaha haythuma kunta annabi yace ka ji tsoron Allah duk inda kake kina gida kina waje kina mota kina kasuwa kina office kina sama kina kasa a jirgin sama ko a ina kake duk ji tsoron Allah yace wa atbi as-sayyi'atil hasana ki bi munanan ayyukanki da kyawawa kin yi ƙarya dazu to yanzu faɗa gaskiya wannan gaskiya ce yanzu me za ka aikata annabi ce tamu ha za ta goge wancan ƙarya ina fata sun san nan jiya kin yi munafunci to yau gyara ki gaskiya ki hada ka ma fahimta azu ki kwata rai bai kamata ki kwata ba yanzu ki gyara in yi munana in kalli haramun jiya shekarar da ta wuce da zai kalli halal ki kalli abin da yake da kyau kin saurara karka da kin ta iya bis a kullun kin dan din dan 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 kin dan rarra saya ya zike saurara karatun alqurani ki zauna kike kuma kina jin ayoyin Allah ya kara miki imani da tsoron Allah ina fata an fahimci wannan shine ki bu kurakuranki munanan ayyukan gida kin fara shawara an cuci wata kada kin fara shawara an hana taimakon wata yanzu ba da shawara a taimaki wani a taimaki wanki a taimaki wani da wani ina fata muna fahimta kun ga kin bi munananki da mene da kyawawa misali yace tamhuwa wa'annan kyawawan za su goge waɗancan marasa kyau an fahimta za su goge wa'annan kurakuran sannan sai ya faɗi ainihin sulbul mawdu sai ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ki mu'amalanci mutane da kyakkyawan ɗabi'a ki mu'amalanci mutane da kyakkyawan ɗabi'a Allah ta'ala ya sa muna daga cikin masu kyakkyawan ɗabi'a Allah ta'ala ya bamu lada Allah ta'ala kuma ya fi mana kurakuran mu